Yunkurin gyara wannan dokar ta'addanci ta shekara 2013 ya biyo bayan nazarin rahoton da kwamitin shari'a da ƴancin ƴan adam suka yi ne, kamar yadda shugaban kwamitin Okoyemi Bamidele daga jihar Ekiti ya gabatar a gaban majalisar dattawan. Bamidele ya ce ƙudurin dokar ya tanada haramta biyan kuɗin fansa ga masu garkuwa da mutane da kuma ƴan ta'adda, saboda a daƙile ƙaruwar satar mutane da karɓan kuɗin fansa masu yawa da suka wuce kima. Bamidele ya ce gyaran dokar zai gindaya ƙa'idoji da tsare-tsare da nufin hana ƙungiyoyin ƴan ta'adda safarar kuɗaɗe ta hanyar bankuna da sauran hanyoyin sadarwa na kuɗi. Amma ga masanin harkokin tsaro Dr. Yahuza Ahmed Getsu yana ganin akwai abin dubawa a harkar tsaron ƙasar baki ɗaya.
Wannan doka ba za su taɓa yin tasiri a ƙasa irin Najeriya ba, saboda ƙasa ce wanda ake mulki na ƙarya da yaudara da munafunci da kinbibi da gunzugulu da tsegumi, musamman kuma duba da cewar waɗanda ake kamawa ƴan uwansu babu dare babu rana, dole suna neman yanda za a samu mafita kamar da waɗannan da aka kama ta jirgin ƙasa na Abuja zuwa Kaduna. Babu wani abu da aka yi har yanzu, illa wanda ma ake tunanin an saki, ana tunanin cewa an bada wato miliyan 100 ko ma sama da haka ko wani abu mai kama da haka.
Shi kuwa mai nazarin al'amuran tsaro kuma shugaban kamfanin Beacon Securities Dr. Kabir Adamu, akwai abubuwa da suka fi batun haramta kuɗin fansa.
Akwai kusan abubuwa da yawa karkashin wannan. Na farko shi saba ma doka, har dai irin wannan wanda ya shafi abinda Bature ke cewa criminality, dole sai akwai riba a ciki. To duk lokacin da ake son a magance shi, duk wani mataki wanda zai hana amfana da ribar mataki ne mai kyau, wanda kuma zai iya taimakawa don rage laifin. To a wannan bangaren muka duba cewa shi su wanda suke satan nan karɓan kuɗin fansa, ai saboda kuɗin fansan ne suke satar. To idan aka hana su karɓan kuɗin fansan, ko aka hana ƴan waɗanda aka sace din biyan kuɗin fansan, to kin ga ya dace da wannan sani ko kimiyya wanda ake da shi na laifuka, wato criminology, abinda shawaran da aka kawo ana son a magance shi wannan.
Amma ga tsohon gwamnan jihar Kaduna kuma kanar mai murabus Ɗangiwa Umar yana ganin dole ne a bada kuɗin fansa idan za a saki waɗanda aka yi garkuwa da su cikin ƙoshin lafiya.
Wanda ya kawo wannan doka ya ga hotunan da ake nuna jiya na mata da ƙananan yara da mazansu suna cikin wani halin ƙaƙanake, abin kuka, abin tausayi, abin ciwo. Muna nan zaune babu abin da za mu yi musu, sai dai mun ga wannan hoto ɗin. Amma a ce wai awa 24 daga baya a zo a ce mana wai ga wata doka da ake yi, yanzu ni ina da kuɗi wallahi tallahi na miki kobo ba zan bari ba zan bada kuɗi inda za a saki waɗannan mutane. Da
daya cikin ƴaƴan majalisar dattawan kuma mataimakin mai tsawatarwa na masu rinjaye Aliyu Sabi Abdullahi ya yi bayani cewa
duk abubuwan da ake sa tattauna kenan, na tabbata duk waɗannan abubuwan za su shiga cikin tattaunawa da za a yi. Dama kowane ƙuduri idan ya shigo dole sai an kawo ga wannan lokaci da za a kira mutane, kowa da kowa wanda yake da haƙƙi a cikin wannan al'amari da zai bada albarkacin baki shi.
A yanzu dai babu takamaiman lokacin da za a kammala aiki akan wannan dokar, sai bayan majalisa ta dawo hutu a ranar 9 ga watan Mayu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.